أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شهر 1 ذو القعدة شكرا تدبر 1446 هجرية وندي داتي دا ترى ذو تنبير شكرا تدبر 2025 ميلادية zamu ci gaba da karatun littafin cikin karanta fiqhun malikiyya cikin littafin risala ta al-imam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala muna cikin babu jami'u fi salat baban da ya tattaro sha'anin sallah zamu tasha inda malam Allah mashi rahama yake cewa wa rukhisa fil jam'i bayna al-maghrib wal isha ila laylatil maghrib malam yake cewa Allah ji kanshi yace wa rukhisa an yi rangwame fil jam'i bainal maghrib wal isha cikin hadawa tsakanin magruba da isha ma'ana an ba da dama laylatul maghrib a ranar da ake yin ruwan sama rukhsa ce ba bai kai mustahabi ba an ba da dama in ka buƙaci yin haka nan kai an baka dama amma yanzu idan muka nura fa an mata muguwar fahimta wani dibi yake sunna ce a bata kai matsayin sunna ba rukhsa ce yace wa kazalika fi dinin haka nan cikin tabo wa zulmatin wani in ya gani ma hadari ya gangamo ba ai aljam'u baina salatayn ba gani zai lahi ne babu ko dai rukhsa ce aka bada kamar in zakai sallah kai kasaru in ka cika sallah ka rukhsa ce ba a ce ba tayi ba wancan an baka dama ne to wannan ita ma rukhsa ce tana daga cikin babu rukhsa ko mustahabi ba ta kai ba wa kazalika fi dinin dan saboda abin da yasa zaka gane cewa rukhsa ita babu wani lada da aka kebance a ita cewa in kai abun ga wani lada wanda aka bada na musamman mustahabi ko yana da lalato ita bata ma kai mustahabi ba an baka dama yace wa kazalika fi dinin wa zulma haka nan idan an samu tabo da duhu da tabo da duhu to wannan za a hada tsakanin magruba da isha yace yu'azzinu lilmaghrib za a yi kiran sallah ga magruba awwalul waqti farkon lokacin takharujul masjid a wajen masallaci summa yu'akhiru qalilan sanna ay dan jinkiri kadan fi qauli malikin a cikin hadata al-imam malik wannan haka al-imam malik Allah mashi rahama ya hada shi yasa yayi nuni cewa cikin hadar imam malik dan saboda ya san akwai sabani yace summa yuqimu fi dakhilil masjid sanna sai ayi iqama cikin cikin masallaci wa yusalliha a sallace ta mana ita magruba yace summa yu'azzinu lil isha sannan sai ayi kiran gal isallal lisha fi dakhilil masjid ita kuma cikin masallaci dan a bambanta tsakanin kiranta da kiran sallar lisha ita lisha ba lokacin ta bane to sai zama na bambanta ta shine ayi nata a cikin masallaci ba waje ba mu kuma yanzu da ke lasibika ce duk ta rusa wannan da cikin da wajen duka ɗaya ne karan da za a ji duk ɗaya ne yace wa yuqimu summa sai yayi iqama sannan sai sallace ta summa yusalliya sannan sai sallace ta summa yusarifuna sannan sai su tahiyyatu wa alaihim isfarum suna da haske kabla magibi shafaqi tun ma shafaqi bai bace ba tun shafaqi bai bace ba kowa zai tahiye shi kuma an gama da sallolin duka yace wal jam'u bi arfa hakan ana hada sallah a arfa ga wanda suka je aikin haji bainal bai zuhur wal asr tsakanin az-zuhur da al-asr inda zawali a wajen zawali sunnatun shi kuma sunna ne kaga wannan shi ya zama sunna ne da ladan shi ke bantacce hada tsakanin magruba wannan az-zuhur da al-asr a arfa shi wannan sunna ne wancan kuma rukhsa ne sunna ce wajiba ma yace bi azanin da kiran sallah wa iqamatin da iqama li kulli salatin ga kowace sallah wa kazalika fi jam'il maghrib wal isha haka nan hada magruba da isha bil muzdalifa a muzdalifa idza wasala ilaiha idan ya kai gare ta yace wa idza shi jadda saydu bil musafir idan tahiyya tai tsanani ga dan bulaguro falahu an yajma'a baina salatayn yana da damar ya hada tsakanin sallah guda biyu a malikiya sai bulaguron yayi tsanani sai bulaguro ba mai tsanani ba kowane bulaguro ake jam'u baina salatayn fi waqati az-zuhr a cikin lokacin az-zuhr wa awwal waqti al-asr a cikin can fi akhir waqti az-zuhr a can karshen lokacin al-asr kenan a jinkirta al-asr har ta je karshen lokacin ta wa awwal waqti al-asr kuma farkon lokacin al-asr yace wa kazalika al-maghrib wal isha haka nan magruba da isha wannan ya baka sifa ne ba wai dan he kai wannan kin ba akwai jam'u ta'khir akwai jam'u taqrim akwai jam'u suri wa kazalika al-maghrib wal isha haka nan magruba da isha yace wa izar tahal kenan su ma haka za a hada su wa izar tahal fi awwal waqti salati al-ula idan zai hau bulaguran shi a cikin farkon lokacin sallar ta farko kamar farkon lokacin az-zuhr jama'a hina izin yana da damar yayi wannan jami'i a farkon da za a fara huta lokacin az-zuhr yayi kuna gidan biskin a daidai lokacin kana da damar kai az-zuhr kin da al-asr kin a wannan lokacin dada a motsa matukar lokacin ta farkon ya shiga yace jama'a hina izin a wannan lokacin ma yana da dama yayi jami'i yace walil marida an ya jama'a na ga mara lafiya shi ma an bashi dama ya hada salloli in khafa an yughlaba ala aqlihi in yaji tsoran za a samu rinjayi akan hankalin shi zai gushe inda zawali a lokacin da rana ta gushe wa inda al-ghurubi da lokacin da rana ta fada mara lafiya ne wanda hankalin shi yana daukiya yana komawa daidai karhe daya ko zawali sai zamana hankalin shi ya komo to yana da dama ya salla az-zuhr in kuma ya tala asar tunda bayyana da tabbas tana yiwa la'asar in ta zo hankalin shi ya gushe haka nan magriba zai iya hada ta da lisha daga rana ta fada yace wa in kana al-jam'u arfaqu bihi li badanin bihi idan ya zamana hada sallar ya hiye mishi sauki saboda ciwon ciki wani hawayi da makamancin shi jama'a wasadu waqti zuhr sai ya hada a tsakiyar lokacin az-zuhr wa inda gaibu bace shafiqi a lokacin da shafiqi ya bace kenan wannan idan ya kasance shi mara lafiya saboda ciwon ciki ne ko cutar shi tabbata ba shi damar yayi sallar az-zuhr yayi sallar al-asr akwai kunci abinda ya hiye mishi sauki ya bari a tsakiyar lokacin sa sai ya hada su duka biyu ita kuma magariba da lisha lokacin da shafaqi ya bace sai ya gama su duka biyu da magariba da lisha mara lafiya kenan yace wal mughma alaihi la yaqdima kharaja waqtu wanda ya suma ba zai rama abinda lokacin shi ya huta ba fi igma'ihi lokacin da ya suma yace wa yaqdima afaqa fi waqti zai rama abinda ya kwalfado cikin lokacin shi mimma yudraku minhu raka'a daidai abinda za a samu raka'a daya fa aksar ko sama da haka mina salawati daga cikin salloli wanda ya kasance cutar shi har suma yake yayi dogo suma tun sahabe falfado ba sai ana gab da rana zata fada bai wuce ayi raka'a daya ba rana zata fada to magariba kadai take kanshi wancan sauran duka bisu kanshi tunda ita wannan ya tardo lokacin ta wani dan kyas na lokacin ta ya tardo shi kenan ya ta hau kanshi amma sauran da duk lokacin shi ya huta wannan ba zai abun gakin su ba Khalil Allah mashi rahama a mukhtasar ya shinhude mas'alar al-mughma da mai suma yace wa kaza'ikal ha'idu haka nan mai haila ta dhuhur ita ma idan ta yi tsarki fa baqi minan nahari sai yayi saura daga wuni ba da dhuhur ha bayan ta yi tsarki bi gairi tawanin ba tare da jinkiri ba khamsu raka'atin raka'a biyar ta yi saura lokacin da ta samu tsarki ya zo mata kuma ta je ta yi wanka da gaugawa kawai ya zamana saura raka'a biyar za a iya raka'a biyar rana ta fada to wannan sallatul zuhra wal asr sai ta yi sallar az-zuhr da al-asr me yasa saboda raka'a hudu an kadarta ta yi sallar az-zuhr ne to wannan dayak sai ta zamana lokacin al-asr damar al-asr ta samu kenan yace wa in kana al-baqi min al-layl arba'u raka'atin idan ya kasance abin da yayi saura da daddare raka'o'i hudu suka yi saura za ta yi tsarki ta yi wanka za a samu raka'a hudu sannan dare ya bace a shiga sahiya to wannan sallatul maghrib wal isha ta sallaci maghriba da lisha shi ma irin wancan ne kenan an kaddata raka'a uku ta maghriba ce raka'a ɗaya kuma an shiga lisha yace wa in kana minan nahari aw minan layli aqall min zalika amma idan ya kasance da daddaren da rana kasa da haka ne sallatul akhira salla ta karshen kawai za ta sallata kenan idan ya kasance saura raka'a hudu bayan ta yi tsarki saura raka'a hudu bai wuce a samu raka'a hudu ba a ce rana ta fada to wannan kawai sallar akhira zata ita ce la'asar ita kadai ta samu lokacin ta haka nan idan saura raka'a bai wuce saura raka'a hudu ba uku ba zai wannan rana ta hutu to wannan ko kuma kasa da haka ko biyu ko kaza ko daya to wannan kawai karta karshen zata sallata ita ce sallar abun ga sallar lisha zata sallata magariba ta kubuce mata na'am ita ce magana da zai kawo bayan yayi magana wanda suka yi tsarki kuma zai kawo magana wanda ita kuma izinin ne ya zo mata a irin wannan tsarin yace minallar wa in kana minan nahari aqall min zalika sallati sallatul akhira hay ta sallati salla ta karshe kuma nan gurin mu yanzu Allah ya kawo mu saukin da mutun zai iya gane dan saboda wani zai yi tunanin to ya za a yi kaddara cewa saura raka'a hudu salla ta yi sallaci raka'a hudu rana ta fada ko raka'a biyar rana ta fada mu yanzu raka'o'in a iya sallaka kai da kake yi ka san cewa sallah mai raka'a hudu kana iya kirga su da Allah ya azama dole zaka yi wannan lissafin minti nawa take maka sallah raka'a hudu minti nawa yake miki sallah raka'a mai raka'a uku minti nawa yake miki ka rike wannan to sai zama da wannan zake kadarta dan kaddarawa ce dama ba sai an ce ya zo daidai da daidai ba an samu kuskure kin yi banza ba wannan bane sha'anin Allah da kai rahama daidai takadirin da kai ake magana yace wa in hadal li hadha takadir idan tayi haila a wannan takadirin saura a samu raka a biyar masalan rana ta fada sai jini ya zo mata yace lam taqadima hadha fi waqti bazatta rama abinda tayi haila cikin lokacin shi ba yace wa in hadat li arba'i raka'ati minan nahari idan tayi haila ga saura a samu raka'a hudu na rana fa aqallu ko sama da haka ila raka'a har zuwa raka'a daya ko saura ay raka'a daya rana ta fada tayi jini ya zo mata ko saura biyu ko saura uku har zuwa hudu yace auzi salasa raka'ati min al-layl ko kuma ga raka'a uku da dare ila raka'a har zuwa raka'a daya shi kuma dare ana saura raka'a uku a samu raka'a uku jini ya zo mata ko ana saura raka'a biyu ko daya jini ya zo mata to wannan qadistu salatul ula radda ta samu tsarki sallar farko za ta rama sallar ta farko kenan in na rana ne az-zuhr ake binta ta rike tana samun tsarki he ta rama ta in kuma na dare ne saura raka'a biyu raka'a daya raka'a uku to wannan ita ma sallar ƙarshe ake binta sallar lisha ake binta yace ta farkon kade waqtul fi haidha an yi sabani cikin haidata in ta zo mata li arba'i raka'atin min al-layli saura a samu raka'a hudu dare ya huta sai haila ta zo mata faqila misli zalika an hade irin waccan magana ta uku waqila wasu kace innaha hadat idan tayi haila fi waqtihima cikin lokacin sa ne to kawai tayi haila cikin lokacin sa ne fala taqadihima dukkan su bi bazai tara masu ba in sun kai hudu in ya kai da daddare saura raka'a hudu rana ta huto sai jini ya zo mata to wannan sai ya zama na ba ko dai bazai tara ma ba cikin su dan tayi haila ne a cikin lokutan su duka bi yace wa man aykana bil wudu'u duk wanda yayi tabbas yana da tabbacewa yana da arwalla wa shakka fil hadasi yayi shakku cikin hadasi ibtada al wudu'a wannan sai ya sake arwalla kwata kwata ya sake ta yace wa man zakara min wudu wannan yana cikin mazhabin malikiya wanda cewa man shakka fil hadasi wajaba alaihi wudu wanda ya shakku cikin hadasi arwalla ta zama wajibi gare shi wannan magana ta saba wa malamai kuma ta saba abin da ya tabbata cikin hadisin annabi alaihi salatu wassalam da kuma ka'ida tabbatattawa da su ma malaman malikiya da su aka hada aka kafa ta al-yaqin la izalu bi shakk yaqini ba a gusar da shi da shakku alaikum salam
kuma in kaman haida ta zo mata saura raka'a hudu ne sai so za yi raka'a hudu jari da ba kaman in ba ta yi ishari bane ba
su dukan su ba ta yi su ba ake magana su dukan su ba ta yi su ba kuma har sai jini ya zo mata amma saura raka'a hudu sahiya ta yi to wannan duka cikin lokacin sa ne kenan kamar cikin lokacin sa ne na daruri da amalikiya ko karshen lokaci shine daruri ba akai zuwa ga qada'i ba a lokacin darurin sa ne kenan su duka bi jini ya zo mata kenan wannan ba za ta rama su ba kamar yadda da az-zuhr da al-asr su ma haka nan ba za ta rama su ba saboda ya ta dan daskwani wani lokaci nasu duk da na daruri ne yace na gaba ina ne muke wa man aykana bil wudu'u wa shakka fil hadasi ita da al wudu'u wannan malamai bisa amshe shi baya saba mu wace ka'ida da su ma malikiya suna kanta yace wa man zasaba da yazo kuma a cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dayan ku yaji la yan sarfa ta yaji sautan ayu ji dirihan wanda yaji wani abu a cikin sallah wa man zakara min wudu'ihi shay'an wanda ya tuna wani abu daga cikin arwalla shi mimma huwa faridatun minhu abinda yana da cikin farilla arwalla ya tuna cewa ban yi kaza ba kuma kazakin nan farilla arwalla ne bayan ya gama yace fa in kana bil qurbi idan a kusa ne ya tuna a ada zalika ya sake wannan abun kadai wa ma yalihi da abin da ya biyo bayan shi kenan in huska ce ya wanke huska da abin da ya biyo bayan huska kamar da mai hadari yayi nuni wa in tadawala zalika idan hakan kin yayi tsawo an yi nisa a ada hu faqad ya sake wannan abun shi kadai wa in ta amma da zalika idan kuma da gangan ya bar wannan ibtada al wudu'a sai ya sake arwalla gaba ɗaya ta baci wa in dala zalika idan hakan kin yayi tsawo ko da hakan kin yayi tsawo yace wa in kana qad salla fi jami'i zalika idan yayi sallah cikin dukkan wannan halayen da muka zano a ada salatahu abadan ya sake sallar shi har abada dan ba ta yi ba wa wudu'ahu da ma arwalla gaba ɗaya ya sake ta wa in zakara misal al madmara idan ya tuna kamar kurkure baki wa lisan shaga da shaka ruwa wa masal uzinai da shahar kunnuwa fa in kana qariban idan a kusa ne fa ala zalika ya aikata wannan kin wa lam yu'idma ba'dahu ba zai sake abin da ya biyo bayan su ba ilin na farilla saboda su ba farilla bane wa in tadawala idan lokaci yayi tsawo fa'alahu ya fa'ala zalika ya aikata wannan abin limastaqbalu saboda abin da zai zo nan gaba na sallah ba dan zai saki sallar da ta gabata ba saboda su wa'annan yace walami idma sallah qabla an yaf'alu zalika ba zai saki abin da ya sallata ba kahin ya wanke wannan abin da ya manta yace wa man sallah ala mawdi'in tahirin wanda yayi sallah akan guri mai tsarki min hasirin ga tabarma wa bi mawdi'in akhar minhu najasa a wani gurin kuma akwai najasa na wannan shinhudak fala shay alai babu komi a gare shi tabarma ci gata daga nan gurin daga nan kana sallah a gare ta kuma daga can gurin akwai najasa matukar kai ba jikinka take ba baka yi kana gama sallar ka tayi matukar bata shayika saboda abinda ake ce ma bagiran sallah shine mata masuhu a adahu abinda gabanka suke tabawa ba inda basu tabawa ba in aka kallafa maka wancan wanda yake can ka hudda shi to sai kai ta bin nesa ma kace duk kashin da ke kusa sai ka hudda shi saboda ai kasar da kake bisa in kasa zakai sallah ita ma abin da ke kusa da ita ka ce ya taba ta kuma ya taba ka wancan ma ya taba ta ya taba ka kenan ya zama na mutaazzir ne sai a ce mustahil ne za a kallafa maka yace falashe alayhi wal marid shi mara lahiya idza kana ala firashin najisin idan yana bisa shin huda mai najasa fala ba asa an yabsu ta alaihi sauban tahiran ba alaihi ya shinhuda mata tuha mai tsarki kasifan mai kabri wa yusalli alaihi yayi sallah a busa kai a busan wannan abun idan ya kasance masalan mara lahiya ne kayan shi akwai bawali an musu irin wanda anan yake bawali kawai in lokacin sallah ya dauko wani mai abu mai kabri ya dora saman wanda yake mai tsarki ne sai ya hauye sallah ko a dauko mishi ba sai an ce a wanke su ba yace wa yusalli alaihi salatul yace wa salatul marid illa mai kadir alal qiyami sallan mara lahiya idan bai iya tashi ya samu ikon tsayuwa ba sallah jalisan yayi sallah a zamne in qadara ala tarabbi in yana da iko akan tarabbi zama irin na cin abinci wa illa idan ba haka wa fi bi kadir daqati in bai iya tarabbi yayi irin yadda ya iya kawai duk irin nau'in zaman da zai ba zai cutar da rishin lahiya shi ba sai yayi kayan kaga mai kariya wanda an sa wannan abun na kariya ba zancan a ce yayi zaman tarabbi yadda ya samu dama zai yi yace wa illa mai kadir alal julusi idan bai samu damar zama ba bai iya zaman ma falyumi ibir ruku'i wa sujudi ya rika nunun ruku'i da sujada da ruku'in da sujada duka nuni zai sai yace wa yakunu sujuduhu sujada shi ta kasance akhfada min ruku'ihi tahissas sauti kasa gami da ruku'in idan ruku'in yayi haka to sujada yayi haka sosai yadda ya wuce wangakin ya wuce ruku'in yace wa illam yaqdir idan bai samu dama yin haka ba ma salla ala jambihil ayman yayi sallah a tsagen shi na dama ima'an yana mai nuni yace wa illam yaqdir in bai samu iko ba akan yayi dama shi yace illa ala zahari sai akan da bayan shi yana kwance haka a reran yace fa ala zalika ya aikata haka nan in babu laihi yace wala yu'akhiru salata ba a jinkirta sallah illa idza kana fi aqali matukar mutun yana cikin hankalin shi ko ba tsarki ba kallon alƙibla ba yadda ka sani sallah zaka yi ta a wannan lokacin kamar yadda mai wannan mai askari yake cewa wala tafutu alaihi ma dama ya aqilu sallah ba ta kubuce mishi matukar yana bisa kan hankalin shi ita ce ibada da duk cikin rumtsin da ake Allah bai yahe ta ba yace wal yusalli ha bi qadir ma yadiku ya sallace ta a iya yadda yake iyawa yace wa illa mai kadir ala masil ma'i idan bai samu iko akan shafar taba ruwa ba li dararin bihi saboda wata cuta da ke tare da shi auli annahu la yajidu man yanawiluhu ya ko dan bai samu wanda zai kawo mishi ruwan ba tayamma ma sai yayi tayamma shi duka zancan mara lahiya ake fa illa mai yajidu man yanawiluhu turaban idan bai samu wanda zai kawo mishi kasa ba in ya samu wanda zai kawo mishi ta kasa a kwano ya kawo to falillahi alhamdu yace idan bai samu wanda zai kawo mishi kasa ba tayamma bil ha'idi yayi taimama da katanga ila janibi wanda ke dabara da shi in kana dina in ta kasance ta lakaci au alaihi dinin ko kuma akwai laka jikinta fa in kana alaihi jisun idan ta kasance akwai suminti an shahi kamar wannan wanda ko ya shaha sulbi ne ko karo ne yace au jirin ko kuma akwai wannan a cikin shi akwai lasho fala ya tayammamu bihi ba zai taimama akan ta ba yace wal musafiru ya akhudhu al waqt fi dini qad khadin yace dan bulaguro wanda lokacin sallah ya samu shi cikin fidin khadaka cikin laka mai tududu wanda in ka taka irin laka na wanda in ka taka kafa ka nitsewa take yi la yajidu ayyun yusalli bai samu inda zai yi sallah ba yace falizul anda bati ya sauka daga dabba shi wa yusalli fihi qa'iman yayi sallah a tsaye ba zai yi sallah bisa dabba ba sallar farilla babu damar ayi ta bisa dabba ko da kafa shi ya kaga irin wannan lakan mai tududu wanda kafa ka nitsewa za ta yi ba an ce ba sab ko kai ruku'u da sujada ka nitsa goshin ya nitse a tsaye zakka yi sallah amma ba bisa dabba ba he ka sab ko yace shi ma yumi bi sujudi ya rika nuni da sujada akhfada min ar-ruku'i sujada tahi ruku'in sa kasa kasa fa illam yaqdir an yanzil fihi idan bai samu damar sabka ba saboda tududin sosai ne salla ala dabati sai yi salla akan dabba shi ilal qibla wajen al-qibla wannan cikin halin darura ne yace walil musafir na ga dan bulaguro an yata nafala ala dabati yayin nafila cikin bulaguran shi bisa dabba shi fi safarhi a cikin bulaguran shi haisu ma tawajjahat bi duk wajen da ta fuskanta dan saboda ya tabbata a cikin hadisi amma in kana safaran tuksar fihi sala a malikiya in bulaguran ya kai ayi mishi kasaru in bulaguran ya kai ayi mishi kasaru kake da wannan damak yace wal witr ala dabati insha yayi wuturi akan dabba shi in ya ga dama amma wala yusallil farida ba zai salla farilla abu sadabba ba diyar da ta kasance yace wa in kana maridan ko da kasance marar lahiya ne illa bil ardi sai a kasa kawai a kasa za a yi sallar farilla yace illa an yakuna inna zala jalisan ima'an li maradihi yace sai dai fa in ya kasance in ya sabko salla jalisan zai yi salla a zamne ima'an li marad nuni zai yi saboda rishin lahiyar shi yace to fa yusalli ala dabati yayi salla a bisa dabbar shi marar lahiyar da in an sabko shi daga dabban ma nuni ne zai yi to sai a bar shi a dabbar yayi sallar farilla yace ba'ada an tuqafa lahu bayan an tsaida mishi dabbar wa yastaqbilu biha alqibla ya fuskanci alqibla ita ba an yi bayana tahiyya tana tahiyya dabba kuma yana yin irin sallar nafila nafila kadai ake ma wannan sai mala yace wa man ra'afa ma al-imam wanda ya habo tare da liman kharaja sai ya huta faga salat dan mai wanke jini summa bana sannan yayi gini akan abinda aka kubuce mishi ya rike raka'o'in da suka kubuce mishi in yazo sai ya rama su an yi sallar magriba raka'a 1 da shi sai habo ya zo mishi to ya huta a guri kusa da sharuɗan da zai kawo ya wanke haboƙin nan ya komo in yazo hasin sallame zai zama kaman masabuki ya ramo biyin nan da suka biyo mishi ba yayi gini yace malam ya takallan matukar bai yi magana ba aw yamshi ala najasatin ko kuma bai yi tahiyya akan najasa ba wannan mai khalil khalil cikin mukhtasar shi ma ya shinhuda bayani akan wannan mas'ala duk mas'alolin sama sama ne sai radda Allah kai mu mukhtasar zan mu ga baje kolin bayanai akan su yace wala yabni ala raka'a mutum ba zai gine akan raka'a ba lam tatimma bi sajadataiha mata cika da sujadodinta ba raka'a ce an riga an yi suja an yi ruku'i an yi sujada ta daya kuma sai habo ya zo mishi ba a yi sujada ta tabi ba ya tashi ya tahiyya wanki habo daga ya zo wannan raka'a giha zai daita dan bata cika ba rabin raka'a bai a ce to can ai na mun yi rabin raka'a wanda sujada ce zan mata rada in yi so in ciko a gaba ɗayan ta ne zai saki yace wal yurjiha kawai ya giha ta zai kai yace wal yurjiha ya giha wal yurjiha ya giha wannan raka'a wala yansarifu lidamin khafifin ba zai tahi ba saboda dan jini kadan wani dan jini bai wuce da so dai ko bi ba ya da so yace habo ne ya bai huta a ba zai huta ba yace wal yaftilu bi asabihi kaw ya hudda shi zubda shi daga yatsin shi illa an yasila sai in kwararowa yake au ya kadura ko zai da so ya rika dasawa a cikin shin huda wannan kuma zai huta ko da kadan ne yace wala yabni fi qai'in amma ba zai yi gini ba a cikin amai in amai ne ka huta ka zo wannan kawai habo yake da wannan damak amma in amai ne ya huta wala hadasin ko kuma wani hadasi hadasi bai ya ce ba iska ta zo mishi a raka'a ta biye ce to bari ya huta ya je ya tsaki arwalla a kusa ya zo kuma ya gini wannan kowa sani arwalla ta kare to haka nan shi ma amai duk da yana kama da habo amma bai da wannan shi yasa mai muqtasir wala yabni bi ghairihi ba zai yi gini da duk wani abin da ba habo ba shi kadai yake da wannan dama yace wa marrafa ba'da salama marrafa wanda ya habo ba'da salamil imam bayan liman ya sallame sallama sai ya sallame wan sarafa ya tahiye shi dan an sallame kuma magana ta kare bai ya komo ba wa in rafa qabla salamihi idan yayi habo kahin sallamal liman in sarafa ya tahiye shi waga salat da mai wanke jinin summa raja'a sannan ya komo fajala sai zamana wa sallama ya sallame kenan nan gurin a cikin zaman karshe ne ake yi liman ana tahiya ana jiran ya sallame habo ya zo mishi to ba a kai ga salama ya tashi ya je ya wanke haban ya komo kuma sai ya komo wannan gurin dada an yi so sai sallame yace wa sallama wali ra'ifa an yabni fi manzilihi mai habo yana da dama yayi gini a cikin gidan shi iza ya isa an yudirka baqiyati salatil imami idan ya daiba tsammanin zai samu sauran sallah ta liman habo ya zo mishi irin wanda gidan shi like yake da masallacin kamar irin na annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma sai ya huta ya leka gidan shi ya wanke haban ya komo to sai ya ga cewa inna komawa da wuya zan tarra su to sai yayi gini a nan inda yake ya ci gaba da sallar a nan gidan nashi saboda gidan kusa yake da masallacin yace illa fil juma'ati sai fa in juma'a ce fala yabni ita wannan ba zai gini ba illa fil jami'i sai a cikin masallaci wanda yake na juma'a zai komo kaga nan lakin da ta zamana abun nan nafiya ce kore abun take ba nahiya ba inda wanda take nahiya ce za a ce fala yabni ayi wannan ayi jazam yace wayi gusalu ana kenan ita juma'a di yadda za a yi ba zakka mai ida sata ba kana ida sata a cikin wani gurin da ba cikin masallacin juma'a ba ta baci gaba ɗaya duka yi azhar dan ba a yin ta ita a masallacin da ba nata ba yace wayi gusalu qalilu dama ana wanke dan jini kadan mina saube daga tuha wala tu'adu salatu ba za a sake salla ba idan jini kadan ne daga tuha za a wanke shi amma ba za a sake salla ba yace illa fi kasiri sai a cikin jinin da ya kasance mai yawa ne yace wa qalilu kullu najasatin ghairihi duk wani kadan kin najasa da ba shi ba da ba jini ba au kasiru hasawa da mai yawan ta duk daya ne mun ga ai jini inda ya kasance oi abun nan mai risala yace mana qadru dirham daidai gurgurdan wannan da'ira da ke jikin kamar kargo dai masala a cikin jini shi akai wannan rangwama shi duk da najasa ne amma dan kadan kin shi dan daskin shi an yi rangwame akai to amma duk wata najasar da ba shi ba da bayan gari da bawali shi duk kadan kin shi bawali ko da so ɗaya ne shi babu magana kawai ya karye sallah ko mun kadan kin shi jini kadai ake ma rangwame shi ko mun kadan da bayan gari da bawali da duk wata najasa in dai ka ganta bayan kai sallah kawai sallah ta baci yace wadamul baragisi jini na kudan cizo laisa alaihi gusulu bayya akan ka ka wanke shi ba wajibi bane ka wanke shi yace illa an ya tafahasha sai ho in ya kasance yayi muni in yayi muni wannan kuma sai ka wanke shi dan saboda tsafta ma ba dan saboda najasa bane anan malam na farawi Allah mashi rahama ya kawo khatima yake cewa khatima zakar al-allama khalil babban malami khalil bin isaq ya wada dabidan kulliyin babban wani dabid babban wata kaida gami da abinda aka yi rangwame akan shi limayu fa anhu ga abinda aka abun nan aka yi rangwame akan shi afini abinda aka tabbatar da najasa sai yake fada khalil a cikin wannan kinshi musaurara da kyau muji wannan ibara ta mai mukhtasar ana yace wa ufi amma ya asur ka hadasin mustankihun wa balal basurun fi yadin aw saubin in kasurar dam yace an yi rangwame gami da abinda akwai wahala a wanga kinshi a rabu da shi sai yace ka hadasin mustankihun ya ka mana kaida kamar wani hadasi wanda ya zama da armamme bawali ne ko huta iska ce ta zame maka ta dar ka darme ta ko kullun bata tsaya to wannan an yi rangwame akan ta yace wa balin anan ne masu sharhin sha suka kawo cewa idan aka samu wani irin mai katan jiki wanda duk in yayi ruku'u ko in yayi sujada iska take hutawa to wannan yi sallar shi a tsaye kaga lahiyar shi lau bai da matsala komi amma kawai matsalar shi in yayi ruku'u iska take hutawa to wannan sai yi sallar shi a tsaye ba ruku'u ba sujada ima'i zai a tsaye wa balal basur da kuma jika ita ma ta basir an yi rangwame akan ta tabbas akwai inguntun najasa tare da jika ta basir amma an yi rangwame fi yadin yace a cikin hannu aw saubin ko a tuha in ka surar dan mu injini yayi yawa wa saubu murdiatan tajtahid yace da tuha mai shayarwa ita ma in ta kasance tana kokari mai shayarwa mai goyo tabbas za a yi ta samun bawalin yaron a jikinta to in tana iya kokarin ta wajen tsaftacewa dan dan kadan kin najasa an mata rangwame yace wa duna dirhamin min damin wa mutlaqin da dogon zance da al-imamu khalil ya kawo cikin mukhtasar na farawi Allah mashi rahama ya kawo shi ne dan cike baban bayanin mu kuma radda muka kai shi insha Allah ta'ala zan mu ganshi akwai litahin da mun manta don rasul gawas fi muhadarat al-khawas al-gaz na fiqhu a cikin baban sallah lagazna 66 a litahin yace fa in qulta idan kace muni na ibn farhun al-maliki rahimahullahu ta'ala hal yajuzu lirajuli sahihul jasadi an yusalli farida ima'an bir ruku'i wa sujudi huwa jalis shin akwai lokacin da ya halitta mutum wanda ya lahiya shi lau ganga jikin shi lahiya lau ya sallaci sallar farilla da nuni da ruku'un ta da sujada ya zamana kawai ya rika nuni qultu na'am sai in ce eh akwai idza kana fil bahr lokacin da yake cikin teku wa khafa al maid kuma yaji tsoron cewa idan yayi tukun hasta wannan na abun ga zai kada shi maid wanda dauran gewayawa ta abun ga gewaya ta igiyar teku idan zata abun ga yin shi in kama in yayi tsaye yace wasa jada sai sujada ce ibnu abi zaid ya kawo matsala cikin annawadir wa ziyadat cewa idan ya ji tsoro shi wannan gashi lahiyar sharau amma zai yi azamne sallah ya rika ima'i yana nuni na 69 ce idan qulta idan kace mini hal yajuzu lil rajul an yatamada fi salatihi bi saubin najis al mutafahish al najasa amidan wala yu'idu shin akwai lokacin da ya halitta mutun ya ci gaba da sallah cikin sallah tuhaq wadda take mai najasa najasan ma muguwar najasa gashi yana ga rigar da bawali da bayan gari gashi nan kyarare yana gani kuma ya ci gaba da sallah shi da gangan kuma ba zai sake ba ulta sai in ce na'am eh akwai wazalika izara an najasa idan ya ga najasa kuma lokaci yayi kunci in yace zai cire ta je ya wanke ya shagalta da cire ta da wanke ya lokaci zai huta nan ibnu harun cikin sharhi mukhtasar ibn al-hajib yace babu sabani ko dai cewa zai ci gaba da sallar shi saboda gudun kan lokaci ya huta yace li anna muhafaza al lokaci aula min an najasa saboda kiyaye lokaci yayi gami da kiyaye najasa to akan wannan yace da a ce mutun ya gara aha wa la haza law ra'aha wa khashiya fawatil juma'a da a ce ya ga najasa yaji tsoran zai rasa juma'a ko jana'iza ko sallar idi nan ma ya ci gaba dan saboda su wannan salloli ne wanda ba a rama su amma yace cikin juma'a akwai nazari malaman mu na malikiya ba su dai kan haka ba kamar yadda mai mukhtasar ya kawo a cikin at-tawdih sharhi mukhtasar ibn al-hajib yace fa in qulta idan kace mini hal yakunu al-badlu aqwa min al-mubdal minhu a ina ne yadda zai kasance an samu masanyi ya zamana yahi wanda ya musanya kuma a siffanta shi da cewa shi wajibi ne shi kuma wanda aka musanya kin ya zamana shi sunna ne a ina za a samu wannan ya kasance a ce ga wani abu shi in babu shi kaza za a yi madadin shi kuma madadin nashi ya hi shi karhi shi wajibi ne kuma shi madadin nashi ya zamana shi asalin mai asalin da ya zama sunna ne wancan madadin kuma ya zamana shi wajibi ne a ina ne ulta sai in ce na'am haka ne wazalika fi sujudi sahwi allazi qabla salam yusafu al wujub wa tabtulu salati idza lam yaf'aluhu bi qalbi salati yace sujudi sahwi wadda ake yi ta qabli idan aka yi ta aka siffanta ta da wajibi ce sallah tana baci da ita idan ba a aikata ta ba a kusa wa huwa jabrul li sunna kuma sunna ce ake gyara sujudi sahwi ai gyaran sunna ne sunna ce ta baci ake fama gyara ta kuma gashi sujudi sahwi ta zama ita ai madadin ta ce ita ta zama wajibi kuma sunna ga ta can a matsayin sunna ce yace kamar tahiyya da sura da makamantarsu kamar sharhin zatani ala risala ya kawo wannan nan zan mu takaita wannan kawada dai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara.